أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba cikin kawo fa'idodi da muke karanto da bama kanmu cikin wannan wata mai albarka. Yau fa'idar da na ga ta dace mu karanta ita ce fa'idar wannan littafi da na aika ɗan ƙaramin bahasi, Al-Qawlul Mufid fi Ijtima'i Jumu'ati wa Al-Eid, magana mai fa'idantarwa idan Juma'a da Idi sun haɗu menene hukuncin. Wannan ɗan taƙaitaccen bahasi ne wanda wani malami jazahullahu ta'ala khairan wanda ake kira Muhammad ibn Ahmad Abu Muslim ya hada shi, kuma bahasi ne sosai wanda gaskiya na ga yayi kokarin hada abin da ya dace a cikin matsalar. Allah mashi sakayya da alkhairi da gidan aljanna. Abin da zan mu karanto ni nan gurin shine maganganun talkhisin maganganun da malamai suka tahi a kai a cikin matsalar, da kuma a ƙarshe bayanin talkhisin natijar da aka samu akan matsalar, magana mafi inganci a cikin maganganun. Maganganun dai ƴan uwa guda hudu ne idan aka samu aka ce yau Idi ne kuma ran Juma'a. Malamai na fiqihu musamman suna maganganu da dama da malaman hadisi dangance da tabbatuwar a yi Idin da Juma'ar ko kuma an yi Idin Juma'a ta sauka. Kamar maganganu hudu dai da zan magani na. Al-awwal, na farko, kija annal juma'ata tajibu, cewa in sun haɗu Juma'a ma ta zama wajibi. Wala tasqutu bil idi aw ihdahuma bil ukhra, batta saraya dan saboda an yi Idi, tana nan a matsayin ta na wajibinta, bata hadu ba. Aw ihdahuma bil ukhra, ko kuma a ce Juma'a ta sarar da Idin ko Idin ya sarar da Juma'a, dan sun haɗu kowa yana zaman kanshi, kuma kowanne yana nan a matsayin shi na wajibin shi. Akan magana mafi inganci cewa Idi wajibi ne. Wani kala fil muguni, al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala ya kawo magana cikin littafin shi Al-Muguni mujallad ɗaya safha ta 404, yace shine maganan aksar al-fuqaha, ita ce maganan mafi yawaicin malaman fiqihu kan cewa kowanne yana zaman kanshi. Wannan magana ta farko kenan, ba wanda ya tada wani da Juma'a ko Idi. Magana ta biyu, tasqutu huduru Juma'a man sallal Eid. Sai Juma'a, magana ta biyu wanda suka tayi akan cewa Juma'a ta hadi ta sabka, ta zamba wajibi ba, ba wai ka ayi ba, ta zamba wajibi ba ga duk wanda ya sallaci Idi. A cikin Al-Muguni yake cewa wakila haza mazhabu Umar, malamai sun ce wannan shine mazhabin Umar da Usman da Aliyu da Sa'id da Ibn Umar. Al-Imam Ahmad yace bi sharri an tusalla zuhur, amma da sharadin haza a sallaci az-zuhur. Az-zuhur bata sarai ba, bata hadu ba. Wannan magana haka take cikin Al-Majmu'u Sharh Al-Muhazzab na Al-Imam An-Nawawi mujallal na 4 safha ta 459. Magana ta biyu kenan. Sai magana ta uku, tasqutu al-jum'ati an ahli al-awali al-ba'idain an al-mudin wal-qura. Magana dake cewa ta uku ita ce cewa Juma'a ta hadi ta saraya, ta zamba wajibi ba ga wanda suke kauyuyuka, wanda suna nesa da Idin, wanda Idin sai sun zo wani gari zasu taho, zasu zo su yi shi, sun yi nesa da birni. Ma'ana kuma irin ƴan ƙauyuka wanda gari suke zuwa su yi sallar Idi, kuma gari suke zuwa su yi sallar Juma'a. To ran sallah in aka haɗu da Juma'a da Idi suka haɗu dan sauƙaƙe musu, suka zo suka yi Idi, ba an ce ba kuma su koma gida, kuma in an jima kuma su komo su yi Juma'a, sai Juma'a ta saraya akan su wanda suke cikin wannan halin. Duna gairihim, banda wasunsu, amma min ahlil mudun wal amsar, wanda ke cikin birane su, banda su tana nan tana bisa kansu. Wannan ita ce magana ta Usman ibn Affan radiyallahu anhu, baban sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma a cikin Al-Majmu' ya hikaito cewa ita ce magana jumhurin malamai. Ar-Rabi'u, na hudu, to akhiru salatul Eid, ana jinkirta sallar Idi, wato sallahi da tafiyun nahar, hay a sallace ta lokacin da rana ta dago. Wala yusalli al-Juma'a wala az-Zuhr, baza a sallaci Juma'a wa baza a sallaci az-Zuhr ba. Kenan wannan magana ta hudu ita tana cewa ne sallar Idin za a jinkirta har rana ta dan daga. In aka sallace ta, to kuma da az-Zuhr da Juma'a duk sun sarai, ba sai an yi su ba. Wannan mazhabin Abdullah ibn Zubair ne da Ibn Abbas, manyan sahabi. Yace huwa dakhilun fil qawli sani mawjuhu suqutu ahadu salatayn, magana ce wadda ta shiga cikin magana ta biyu ta hanyar sallar guda biyu sun ɗaya cikin sallar biyu ta hadi. Kuma an rawaito wannan daga Ahmad cewa ɗaya ta wadatar, ɗaya ta Idin ya wadatar, sai ta wadatar gami da Idi kuma gami da az-Zuhr, wala da Juma'a da az-Zuhr. Wala yazamu shay'un ila al-asr, kawai duk wanda aka yi wannan babu abin da ke kanshi, ba abin da ya lazumce shi har zuwa la'asar, kawai sai la'asar zai. wannan magana ma an hikaito ta cikin Al-Muguni na Ibn Qudama mujallar 1 safha ta 404. Wannan maganganun ya kawo su haka a dunkule. To kowace magana ba haka bane kawai aka faɗe ta, kowace magana ta farko ga dalilanta na asar, magana ta biyu ga dalilanta na asar, magana ta hudu haka, magana ta uku haka, magana ta hudu, kowane da dalilai. To dalilan su ne mu zan mu karanto ba dan saboda zan mu tsalle babu lokaci, suna da yawa da kuma munakasha su da ingancin su da sun tabbatuwar su da kuma wanda suka yi raddi akan su, me suka ce, da kuma duka wannan abu mu zan mu kawo su mun tsallake zuwa ga natija. Natija ita ce sakamakon abinda aka samu, magana mafi inganci, talkhisin magana, raiziman magana mafi inganci a cikin mas'alak. Natija ce ba'ada ardu hazir aqwal, ce bayan mun bunjuro da wannan maganganu lil adilla wal lil aqwal wal adilla, na maganganun da dalilan su, yace yazharu lana ma yali, abinda ya bayyana mana shine abinda ke tahi. Natija ta farko bayan wannan dirasa, lam yasiha ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisan fil bab, cikin wannan mas'alar dai mu sani cewa babu hadisi ɗaya da ya inganta zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam. Mas'ala ce wadda dukkan su sun tsaya akan asar ne na sahabbai, asar ne daga sahabbai. Na hudu na fatiha, natija ta gaba, asahuma warada ani sahaba fi zalika athar usman, mafi inganci. Mun gani cewa dai hadisi sahihi babu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, to kuma wanda suka zo cikin athar kin ma na sahabbai, mafi inganci, mafi inganci shine asar na Usman ibn Affan wanda yana cikin sahihi al-Bukhari, da asar na Ibn Zubayr, amma bisa cin karo da juna da ibn na Usman wajen qarhi, na Usman yahi qarhi, la fi sanad wala fi al-amal, wajen sanadi da wajen aiki na Usman yahi qarhi, walam yakul bihi ahadu min al-fuqaha, na Ibn Zubayr kin ba wanda ya hade shi ma cikin malaman fiqh. Na Ibn Zubayr Ibn Nura shine na Abdullah dan Zubayr, ina ga shine mas'alar da ke cewa yawa ita ce ra'ayi na hudu wanda ke cewa da azzahar da juma'a jinkirta idi, sai da azzahar da juma'a duka sun hadi. To wannan bai da karhi, bai cin karo da magana ta Usman ibn Affan ko malaman fiqh ba wanda ke aiki da shi da malamai, kenan wannan anan na Usman shine sai kenan dai mafi inganci. Quwwatul qawl salis zahira, magana ta uku karhinta mai zahiri ne. Magana ta uku ita ce wanda ke cewa juma'a ta faɗi ga yan ƙauye, amma ga ba wanda ke birni, kuma an gina abin ne akan cewa addinin musulunci abu ne mai sauki, wanda daga wani ƙauye yake sai ya taso ya zo ya zo ya yi idi kuma ya koma, kuma ranar sallah kuma ya ƙara koma juma'a, kenan wannan kin tashi sallar tashi ya ƙare ta a yawan zawwa sallah, zawwa bulaguro sallah idi da sallar juma'a. Ta ce ra'ayin Usman ibn Affan cewa ƴan ƙauye an yi musu rangwame cewa juma'a ba ta haukan su ba a ran nan, mimman la yasma'un da, amma su ma wanda bai jin kiran sallah ranar juma'a, wanda kiran sallah ranar juma'a bai kaiwa gare shi, amma wanda ya ji kiran sallah wanda ke cikin gari, to haƙƙi ne gare shi an yi hadurar juma'a, ya halarci juma'a ko da ya sallaci idi. Wannan ita ce magana mafi inganci. Yace wa hazal qawlu yajma'u bainal adilla kulluha, wannan magana ita take hada tsakanin dalilan gabaki daya, bata tada magana ko daya ba. Yace khasatan law istama'a ma hadisun Numan, balle ma an hada hadisun Numan ibn Bashirun dake cikin Muslim wanda ya kawo shi ana. Yace wa huwa aula, shi ya hida cewa likunna li anna kullul aqwalu ukhra istimalu adillatiha yubdul ukhra, dan kowace maganar dalilantan akai aiki da su suna bata magana guda, amma banda wannan a takaice dai kenan hasabin wannan dirasa. Allah shine mafi sani da daidai cewa abin da yake inganci idan juma'a ta hadu da idi, in aka sallaci idi to wajabtuwar juma'a bai sabka ba ga ƴan gari da ma ƴan ƙauyukan da kiran sallar juma'a yana kai musu, wanda aka sabke wa ƴan ƙauyuka wanda daga ƙauye suna tasowa su taho idi, daga ƙauye su taso su zo juma'a, to dan saukakewa, dan kuma su ma su zamna a gida su ci sallar su kar su ƙare sallah a yawo, sai aka rangwamta musu cewa ran idi in suka sallaci idi to a ran nan juma'a ta sabka a gare su, dan saboda wannan dalilin kenan. Wannan a iya ganin mu, a iya fahimtar mu, tace magana wadda tahi dacewa Juma'a ba zai ta sabaka ba akan wani dan saboda ya matukar yana cikin gari kuma lahiyar shalau kuma ya ji kiran sallah dan saboda ta hadu da Idi balle ma idan aka dora abubuwa musa mizani dukkan sahaba bai tabbata ba sabke wajibtuwar Juma'ar zuwa ga Annabi alaihi salatu wassalam cikin hadisi bai inganta ba babu zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hasabun wannan darasa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ma na gafara wassalamu alaikum warahmatullahi.